إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda daidai ga 13 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda daidai ga 2 ga watan 1 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul ma'arij wannan kuma shine darasin mu na 3 a cikin wannan sura za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa innal insana khuliqa halu'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
نعم Allah madaukakin sarki yake cewa innal insana khuliqa halu'a innal insana lalle shi mutum khuliqa halu'a an halicce shi a halu'an mai rishin nutsuwa idza massahu sharru jazua idan alkhairi idan sharri ya same shi jazuan sai ya kasance mai yawan raki wa idza massahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi manu'an sai ya kasance mai rowa ne Allah ya ce illal musallina sai dai masu yin sallah kadai alladhina hum ala salatihim da'imuna wanda su din akan sallar su da'imuna masu dawwama ne walladhina fi amwalihim wa'anda kuma a cikin dukiyar su haqqun ma'lumun, akwai wani haƙƙi sananne, lissa'ili ga mai roƙo, wal mahrum da ma wanda ake hana ma, walladina yusaddiquna biyawmiddin, wa'anda suke gasgantawa da ranar tashin alkiyama, walladina hum da wa'anda su ɗin min azabi rabbihim daga azabar ubangijinsu, mushfiquna masu ɗarɗar ne, inna azaba rabbihim lalle azabar ubangijinsu ghairu ma'mun ba abun amincewa ba ce, walladina hum wa'anda su ɗin lifurujihim ga farjinsu hafizuna masu kiyayewa ne, illa ala azwajihim sai dai a kan matansu, aw ma malakat aymanuhum ko abinda damasu ta mallaka, fa innahum ghairu malumina su ɗin ba abun zargi ba ne, fa man ibtagha wara'a dhalika, Allah ce duk wanda ya nemi koma bayan haka, fa ula'ika humul aduna wa'annan su ne masu ƙetare iyaka, walladina hum li amanatihim wa'anda su ɗin li amanatihim game da amanoninsu, wa ahdihim da alƙawullansu ra'una masu cikawa ne, walladina hum da wa'anda su ɗin bi shahadatihim da shaidunsu ƙa'imuna masu cika shi ne, walladina hum ala salatihim yuhafizuna wa'anda su suna kiyayewa akan sallolinsu, ula'ika fi jannatin mukramun wa'annan su ne abun girmamawa a cikin aljannatayya. A cikin wa'annan ayoyi da muka karanta, Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin abun da aka halicci ɗan adam da shi, wata hasla koko wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam da shi. Ɗan adam ya kasance mutum ne wanda yana da yawan zalama, mutum ne wanda yana da rashin nutsuwa, mutum ne wanda yana da kwaɗayin son abun duniya. Sai Allah yake fassara mana, yake cewa su ne mutane wanda idan sharri ya same su za ka gansu sun kasance suna masu yawan raki, inda suka zamna suna cewa kaza abuna kaza ya lalace, kasuwanci ba kamar da ba, harakoki ba kamar yadda aka saba ba, masu yawan raki ne. Allah ya ce su kuma wa'annan mutanen, shi kuma wannan mutumin, idan masahu sharru jazua, idan alkhairi ya same shi manu'an, idan masahu alkhairu manu'a, idan alkhairi ya same shi zaka ga kuma ya riƙe yana rowa, ya hana ya ba mutane. Allah yana ba mu labari a cikin wa'annan ayoyi, shi dan adam an halicce shi ne asali a haka, gashi da yawan raki, gashi da riƙon abun duniya idan Allah maɗaukakin sarki ya hore masa. Allah ya ce sai dai mutanen da suke sallah, mutanen da suke sallah su ne mutanen da ba za ka same su suna yawan raki ba, sannan ba za ka same su ba wanda suna yawan rowa ko wani abun da ya kama da haka. Allah ya ce su wane ne masu sallah, su ne wa'anda akan sallarsu suna ƙoƙari su yi ta akan lokaci, suna ƙoƙari su yi ta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce su, haka kuma ba su hashi akan sallarsu, yau su yi gobe su ƙi, koko wannan satin ya cika sallah wani satin ya ƙi cika sallah. Allah yake ba mu labarin cewa su ne mutane wa'anda suna kiyayewa akan sallarsu. Allah yake cewa su wa'annan masu sallah yana daga cikin ɗabi'arsu, a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne ga mutumin da yake tambaya, yake roƙon a bashi, da wanda ma mabuƙaci ne amma baya roƙon cewa a bashi, shi ma suna bashi. Allah ya ce su wa'annan masu sallar yana daga cikin siffofinsu, suna gasganta rana ta tashin alkiyama, suna gasganta cewa lalle Allah za ya tara mutane domin ya yi musu hisabi. Allah ya ce su masu sallah su ne mutane wa'anda suna ɗarɗar, suna tsoron haɗuwa da ubangijinsu, saboda ita azabar ubangiji azaba ce wadda mutum bai kamata ya amince mata ba, mutum bai kamata ya zakankance mata ba. Sai Allah yake cewa su masu sallah su ne mutane wa'anda suke kiyaye farjinsu, ba za su jefa farjinsu ba ko al'aurarsu sai cikin matayensu, koko abinda Allah maɗaukakin sarki ya hore musu na kuyangu ko wani abun da ya kama da haka. Allah ce fa innahum ghairu malumina, idan dai sun yi wannan to su ba abun zargi ba ne. Allah ya ce amma duk mutumin da ya ketara ya sa farjin shi a cikin wani abu wanda ba wannan ba Allah ya ce fa ulaika humul aduna wa annas sune masu ketare iyaka Allah ya ce walladina hum li amanatihim wa ahdihim rauna sune mutane wa'anda idan suka yi alƙawali suna cika alƙawalin nan idan aka yi yarjejeniya da su suna cikawa haka kuma idan aka ba su amana ta dukiya ko aka ba su amana ta magana ko aka ba su amana ta wani abun ajiya suna kokari su cika wannan amana Allah ya ce su masu sallah yana daga cikin alamomin su shine bi shahadatihim qa'imuna a duk lokacin da za a kiran su domin su bada wata cikakkiyar shaida akan wani abu da ya faru to suna kokarin su kawo wannan shaidar kamar yadda take ba tare da sun rage ba ba tare da sun kara ba da Allah madaukakin sarki ya kare zanu wa'annan sifofin sai ce wa'annan mutanen su ne ake karramawa a cikin aljannatayya a gobe ranar tashin alkiyama Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a lalle shi dan adam an halicce shi mutun ne mai zalama mutun ne mai yawan san abun duniya mutun ne mai kwadayi mutun ne wanda baya zama a hali daya anan da Allah madaukakin sarki yake cewa innal insana lalle shi dan adam malaman tafsiri sun yi maganganu kamar guda uku a kalkashin nan da Allah madaukakin sarki yake cewa innal insana lalle shi dan mutun wa wani mutun din ake nufi wasu malaman tafsiri suka tafi akan cewa mutumin da ake nufi anan shine jinsul insan shine duk wani mutun wanda sunan shi mutun wanda ya cika halitta ta mutun wanda za a iya kallon shi a ce wannan mutun ne wasu malaman suka ce to shine yake da wannan tabi'a ta cewa yana da zalama kuma yana son yana kwadayin son abun duniya shine jinsi na dan adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi akan wannan wanda suka tafi a kalkashin wannan tafsirin akwai ibnu juzai da ibnu kasir da al-imam al-biqai da al-imam as-su'di da ibnu ashur wa'ansu malaman kuma suka tafi akan cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa innal insana lalle shi dan mutun suke cewa abinda ake nihi da al-insan shine al-kafir shine kafiri wanda ya kafirce ma wanda ya kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda bai yi imani ba wanda suka tafi a kalkashin wannan tafsirin akwai ibnu jarir da al-imam al-qurtubi a cikin littafin shi na tafsiri haka kuma daga cikin salaf an samu wasu malaman sun goya ma wannan maganar baya cewa abinda ake nufi da al-insana anan ana nufi da shi kafiri wanda bai yi imani da Allah ba daga cikin salaf akwai al-imam ad-dahak da al-imam al-kalbi ibnu atiya ya hakaito wata magana a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa innal insana lalle shi dan mutun abinda ake nufi da mutun anan umumul lismil jinsi lakin al-isharatu huna ila al-kuffar yake cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da dan mutun a cikin wannan aya yana nufin da shi cewa dukkanin mutun amma wanda Allah yake nufi a wannan wurin ibnu atiya yana ganin sune kafirai لان الامر فيهم وكيد كثير saboda abaya Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa su kafirai sune suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa yaushe ne wannan ranar tashin alkiyama za ta kasance to shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa innal insana lalle shi dan mutun khuliqa halu'an Allah ya halicce shi mutun ne mai zalama wannan yana daga cikin abun da Allah madaukakin sarki ya halicci mutun da shi ba za ka same shi ba ya gode mu Allah akan ni'ima haka kuma idan jarrabawa ta same shi za ka same shi yayi kowa kuka za yayi shekara 10 yana kasuwanci yana cin riban makuddan kudi amma da inda aka yi sati bi wannan ribar ta dan yanke za ka ji shi kuma duk inda ya zamna yana tsuwa yana cewa lalle kasuwa ta lalace yanzu harakoki ba kamar da ba alhali shi kuma a shekara 20 a shekara 10 a shekara 15 da suka wuce Allah madaukakin sarki ya mushi falala an ba shi dama ya samu riba ya yi gida ya sai mota ya sai gidaje amma yanzu tunda kasuwa ta rage za ka same shi yana yawan kuka to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa lalle shi dan adam an halicce shi mutun ne mai yawan kuka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa yaji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa sharru ma fi rajulin manzo Allah yake cewa mafi sharrin abun da ke akwai a cikin dan mutum shine shuhun haliun shine rowa wadda za ta sa mutum ba za ya gode ma Allah madaukakin sarki ba tsananin rowa kana tunanin idan ka bada abun naka zai kare koko kana tunanin idan ka fada cewa ka samu alkhairi wani zai cewa ka yammo mishi manzo Allah yake cewa mafi sharrin abun da ke akwai a cikin dan mutum shine shuhun hali rowa da kankamo wadda kana tunanin idan ka bada za ta sa kai talauci manzo Allah yake cewa wajibunun khali'un da tsoro na fita hankali kaga mutum yana tsoron wani abu kamar ran shi ya cire to babu irin wanda ake yi ma wannan tsoron in ba Allah madaukakin sarki ba Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'annan abubuwan guda biyu sune sharrin da za a samu mafi sharri wanda yafi muni wanda idan aka samu mutum da shi to hakika yana tare da sharri mafi muni na daya a samu mutum yana yawan kankamo yana yawan rowa rowar da har yana tunanin idan ya bada zai yi talauci sannan da tsoro a same ka kana tsoron wani mahaluki ko iko ko ma wane ne a same ka kana mushi tsoron da ya wuce hankali kana mushi tsoron da babu wanda ake ma irin wannan tsoron in ba Allah madaukakin sarki ba idan mai gidanka ne a office idan ka ganshi sheda ma ba za ka yi da kyau ba idan wani abu ya hada ka ta hada ka da ego za ka ga mutum magana ma ba zai yi ba kuma yana da gaskiya to ba a san mutum ya zan kima dan uwan shi mutum irin tsoron da ba wanda ake yi mashi in ba Allah madaukakin sarki ba haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Amr ibn Taghlib yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni u'ti ar-rajula manzo Allah yake cewa idan aka je yaki aka samu ganima manzo Allah yake cewa inni u'ti ar-rajula manzo Allah yace sai in doki wannan dukiyar in ba wani wa ad'u ar-rajula manzo Allah yace kuma sai in doki wani in hana mushi wannan duke manzo Allah yake cewa wallazi ad'u wanda ba ni ba dukiye ahabbu ilayya min allazi u'ti nahi yahi soyuwa gare ni ga wanda nake ba manzo Allah yake cewa idan aka je yaki aka samu ganima sai ya doki dukiya mai yawa ya ba wani wani kuma ya hana mushi amma yace wanda bai ba din ba yahi san shi da wanda ya ba din manzo Allah yace saboda mi manzo Allah yace u'ti aqwaman lima fi qulubihim min aljaza'i walhala manzo Allah yace ina ba wasu mutane dukiya ne saboda mi saboda abin da ke akwai a cikin zuciyarsu min aljaza'i na daga raki walhala da kwadayin abun duniya wa akilu aqwaman manzo Allah yace wasu kuma ina hana musu duke lima ja'ala Allahu fi qulubihim min alghina walkhair saboda abinda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zukatansu na daga wadatuwa ta zicci walkhair da alkhairin da ke akwai a tattare da su to shi dan adam ba a so ya kasance mutum mai yawan zalama abun duniya ba a so mutum ya kasance mai yawan kwadayi ba a so mutum mai nuna tsananin bukatar shi zuwa ga abun duniya ana san dan adam ya kasance mutum ne yana da wadata ta zuci abunda Allah madaukakin sarki ya baka ka kasa shi kai rayuwarka wanda Allah madaukakin sarki bai hana bai baka ba kai hakuri ka koya ma zuciyarka yaya za ka rayu ba tare da wannan abun ba koda abun ka saba da shi Allah madaukakin sarki ya arzuta ka da lokacin ana fantama ana harakoki amma yanzu babu shi dan abunda ake samu kadan ne to dan adam ba a so ya koma yana yawace yawace idan ya je nan ya roka ya je can a bashi ya je can a bashi abinda ake so ga dan adam ya kasance mutum ne mai wadatar zuci mutum ne wanda yana hakurewa da abinda Allah madaukakin sarki ya bashi sai Allah yake cewa idza massahu sharru jazua a dabi'a ta dan adam idan sharri ya same shi jazuan sai ya kasance mai yawan raki duk inda ya zamana yana gayin cewa an muni gobara duk inda ya zamana yana gayin cewa an sace muni moto duk inda ya zamana yana gayin cewa an doke muni salula duk inda ya zamana yana gayin cewa rishin lahiya ne mutane ba za su iya magance ma matsalolinka ba idan ka gaya ma wa'anda suke da haƙƙin a gaya musu ƴan uwa na kusa to alhamdulillah bai kai ba duk inda dan adam ya zamana sai ya gayi matsalar shi sai ya gayi abinda Allah madaukakin sarki ya jarrabe sa da shi alhali kuma zaka samu dan adam lokacin da aka wadata shi lokacin da ya shekara 10 yana cin riba shi bai taba zamna wani wuri bai ce ina cin riba ko ina samun alkhairi amma wata ɗaya ko sati ɗaya a lokacin da abun ya dan yanke zaka same shi kuma duk inda ya zamna yana raki Allah ya ce wa idha massahu alkhairu manu'a yana daga cikin abun da dan adam Allah ya halicce shi da shi idan alkhairi ya same shi manu'an sai ya rike ya kankame shi bai ci ba kuma bai ba addinin Allah hidima ba akan wannan abun da Allah madaukakin sarki ya bashi al-Imam Sa'di a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa idza massahu alkhairu manu'a idan alkhairi ya same shi dan ka ganshi yana mai rikewa shi bai amfana da abun ba kuma bai fiddo abun ba aka ma addinin Allah hidima kuma sannan bai hiddo abun ba yabba ƴan uwan shi wanda suna da haƙƙin ya kyautata musu to ba a san dan adam ya kasance da wannan halin guda bi yawan raki da kuma idan alkhairi ya same ka ka rike abun ka ka hana Allah yake cewa illal musallina sai masu sallah to anan sata amsa ce Allah madaukakin sarki yake ba mu yaya ne bawa zai yi ya kare yaya ne bawa zai yi ya kare kanshi daga tsananin san abun duniya rowa menene bawa zai yi kuma ya kare kanshi daga yawan raki Allah ya ce illal musallina sai masu sallah su kadai ne wanda idan bala'i ya same su ba su raki ba su duk inda suka zamna su yi ta gai kuma su ne idan alkhairi ya same su ko yaya alkhairin yake da karamci ko yaya alkhairin yake da karamci Allah yake cewa wa idza massahu alkhairu manu'a to mutumin da yake sallah shine mutumin da ba za ka same shi da wa'annan halayen guda biyu ba za ka same shi idan jaraba ta same shi zai hakuri ya jure makan shi idan haka kuma manzon Allah idan kuma Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da abun akwai za ka same shi yana alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin ingantaccen hadisi yake cewa dan adam idan Allah madaukakin sarki ya jarabce shi faman sabara falahu sabr manzon Allah yake cewa duk wanda ya hakuri to yana da wannan lada wannan hakurin wa man jazaa duk mutumin da ya taraki falahul jazu ba ya da rabo a cikin wannan jarabawa da Allah madaukakin sarki ya yi mushi sai wannan rakin idan Allah madaukakin sarki ya jarabce ka Allah ya sauke da gobara to idan ka cika yawan gayin wannan bala'in to ba za ka samu ladan wannan jarabawa da aka ma ba wannan rakin da kai tayi a wajen mutane suna lallashin ka suna tausaya maka shine rabanka a wajen Allah madaukakin sarki amma idan ka tashi ranar tashin alkiyama kace ya Allah ina ladan da aka kone mun gida ina ladan da gobara ta same ni Allah zai ce ma dan adam ka kasance a gidan duniya kana ta fada ma mutane cewa na jarrabe ka da abu kaza to ka je wajen wa'annan wa'anda kake tunanin su za su iya tausaya maka sai su baka ladan wannan abu Allah yake cewa alladhina hum ala salatihim daimuna to anan suffofin su ne Allah zai baka su wane ne masu sallah Allah ya ce alladhina hum sune wa'anda an salatim akan sallar su daimuna masu dawama ne anan malaman tafsiri sun yi fassara guda daya ko zuwa guda biyu a karkashin wannan aya wasu malaman tafsirin suke cewa alladhina yuwazibuna ala ada'i salawatihimul mafruda sune wa'anda suke dagewa a ganin cewa sallar da Allah madaukakin sarki ya umarce su da ita guda biyar suna kokarin su ga cewa sun yi wannan sallar amma yaya ne suke yinta yace alal wajhi sahih yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita shi yasa dawama akan sallah dole sai mutun ya san yana yin wannan sallar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita manzon Allah yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli manzon Allah yace ku yi sallah kamar yadda yace masahabban shi su yi sallah kamar yadda suka ganshi yana sallah wani ba kauye yazo a cikin masallaci yayi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ka koma baka yi sallah ba yaje ya ƙara bubbugawa ya dawo manzo Allah ya ce ka koma baka yi sallah ba yaje ya ƙara bubbugawa ya dawo manzo Allah ya ce mishi ka koma baka yi sallah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan take ya tashi ya koya masahabban shi sallah yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. Shi yasa al-Imam al-Baqi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa sallar da ake nufi anan shine alal wajhi sahih, dole sai kana yin wannan sallar a bisa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dole sai kana yin wannan sallar ala basiratin, ka san me kake yi, ba wai kawai kana zuwa kai duke duke ka tashi ba. Duk mutumin da ya zo ya duke duke tashi, wannan mutumin ya dai wani abu amma ba sallah yayi ba. Sallah dole ka je makaranta a koya ma ya ake sallah, sallah dole ki je makaranta a koya miki ya ake sallah, ka san idan an yi ruku'i ga abin da ake fada, idan an yi sujuda ga abin da ake fada, idan sallah ta lalace ga yadda za a yi a gyara ta. Wannan shine Allah madaukakin sarki yake siffanta mana wa'annan masu sallah, yace alladhina hum ala salatihim da'imuna, sune masu dawama akan sallar su, fala yatakhallafuna anha. Al-Imam al-Baqi yace ba za ka same su ba suna ja baya a wajen sallah, ba za ka same shi ba yau yayi gobe ya ki, wannan satin ya cika koko wannan satin ba zai cika ba. Wani idan yana da kuɗi zai yi sallah, idan kuma bai da kuɗi ba zai yi sallah ba, idan ba a jarrabe shi ba zai yi sallah, idan kuma an jarrabe shi shi ba zai yi sallah ba, saboda yana cikin damuwa yana cikin jarraba. Al-Imam al-Baqi yake cewa wala yatrukunaha, sune mutanen da ba za su taba barin sallah a rayuwarsu ba. Dole mutun sai ya kula da waɗannan abubuwan guda uku, idan dai yana so Allah madaukakin sarki ya rubuta shi a cikin masu yi mai sallah. Na farko ka koyi wannan sallar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Abu na biyu kayi kokari wannan sallar da zaka yi kayi ta wala yatakhallafuna anha, kada a same ka kana kayi yau gobe ka ki, wala yatrukunaha, kuma kada a samu mutum yana barinta. Allah yake cewa walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, sune wa'anda a cikin dukiyarsu akwai wani kaso sananne. Walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, sune wa'anda a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne. Anan malaman tafsiri sun yi ma wannan walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum sun yi mata fassara kamar guda hudu. Akwai malaman da suke ganin cewa haqqun ma'lum wani haƙƙi sananne shine zakka da Allah madaukakin sarki ya fallanta musu. Waɗanda suka tafi a kalkashin wannan tafsirin akwai Ibn Jarir da akwai al-Imam al-Wahidi da al-Imam al-Qurtubi, wannan kuma ita ce magana al-Imam al-Shawkani, wannan kuma shine zabin al-Imam al-Ulaymi a cikin littafin shi na tafsiri. Haka wasu daga cikin malaman salaf sun tahi akan cewa abunda ake nufi da haqqun ma'lum wani haƙƙi sananne shine zakka, akwai al-Imam Qatada, akwai al-Imam al-Kalbi, akwai Ibn Sirin. Waɗannan malaman na tafsiri sun tahi akan cewa abunda Allah madaukakin sarki yake nufi da haqqun ma'lum shine zakka. Al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wasafa al-haqqa bi annahu ma'lumun, yake cewa Allah ya wasafta gaskiya cewa wani abu da yake tabbatattuwa da cewa shi sananne ne. Wasiwaz zakati laysa bi ma'lumin, al-Imam al-Qurtubi yake cewa in dai ba zakka bace to babu wani abu da za a cewa za a fidda haƙƙin shi na dukiya akan wani lokaci sananne. Saboda me yasa? Saboda inna ma huwa ala qadri al-hajati wa dhalika yaqillu wa yakfur, saboda ita zakka ana bada ta ne a lokaci sananne. Shi yasa al-Imam al-Qurtubi yake ganin al-haqqul ma'lum abinda ake nufi da shi anan shine zakka. Wasu malaman tafsirin kuma suka tafi cewa abinda ake nufi da walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne. Al-Imam al-Alusi yake cewa ayi nasibun muayyanun yastawjibunahu ala anfusihim taqarruban ila Allah wa ishfaqan ala an-nasi. Al-Imam al-Alusi yake cewa abinda ake nufi da haƙƙi sananne a cikin nan shine nasibun muayyan, mutum ne yana da dukiya sai ya wajabta ma kanshi duk lokaci zuwa lokaci zan kihidda wata dukiya ina rarraba ma mutane. Saboda me yasa? Taqarruban ila Allah, saboda ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki kuma ya tsarkake wannan dukiyar tashi. wa ishfaqan ala nnasi, saboda kuma tausaya ma mutane. Ba lokacin zakka ba kawai mutum sai ya ji duk ranar Juma'a zan yi sadaka da abu kaza, ko ku ya ji cewa duk bayan wata uku zan doki abu kaza in raba ma mutane, saboda in nemi kusanci ga Allah kuma sannan in tausaya ma wa'anda ba su da shi. Al-Imam al-Alusi yake cewa wa huwa ma yuwadhibuhu ar-rajulu ala nafsihi, shine abinda mutum yake dora ma kanshi. Allah madaukakin sarki banda zakka bai dora ma mutum wani abu ba, sai abinda mutum ya ga dama ya bada na sadaka. To shi yasa Allah yake cewa wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, wanda a cikin dukiyarsu akwai wani haƙi sananne, fi kulli jum'atin aw fi kulli shahr, zai doka duk wata juma'a kawai ya doka ya bada wani abu, ko ko duk ƙarshen wata yayi yanka. Wannan wasu suna doka bid'a ne, wannan ba bid'a bane ba. Kaji cewa duk juma'a zaka sa ayi waina a raba ma mutane, ko kaji cewa duk ƙarshen wata zaka sa ayi yanka ayi romo a kulla miyan a rarraba ma mutane, wannan idan dai an yi domin Allah ba wani ne aka ma yanka ba, ba kuma wani ne ya tilasta ayi yankan ba saboda wani shiddabaru da za a yi. Wannan shine abin da wannan ayar take nufi, wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum. Al-Imam al-Baydawi yake cewa wasu malaman sun tafi akan cewa wannan zakka ce, alhali ita kuma ba zakka ake nufi ba, saboda yake cewa ita wannan sura ce wadda makkiya, lokacin ana magana tauhidi ne, ana magana yaya ne za a yi mutane su bar dar malayu, ana magana yaya ne za a yi mutane su bar bauta magumaka. To anan a cikin surarul makkiya zaka ga cewa Allah bai cika yin bayanin hukunce ba, amma idan aka zo Madina bayan cewa imani ya riga ya shiga zukatan mutane, to anan ne Allah madaukakin sarki yake bayyana hukunce da suka sahi shari'a. Shine Allah yake cewa walladina hum fi amwalihim, sune wa'anda fi amwalihim, a cikin dukiyoyinsu haqqun ma'lum. Zaka ji cewa idan ƙarshen wata yayi, wanda ake ba kuɗin yayi program cewa wane yana bani jikkabi duk ƙarshen wata, kuma zaka ga in yau ba a turo yaro ba gobe an turo yaro an kawo masa. Wannan shine abinda ayat take nufi. To haka ake so ga mutumin da Allah madaukakin sarki ya hore masa abun duniya, in ma salar za kama wasu duk ƙarshen wata ka ba su jikka 20-20, ko duk ƙarshen wata ka ba su jikka 40-40, ko duk ƙarshen wata ka ba su jikka 100-100, ya zamanto dai shi wanda ake ba wannan alkhairin ya lissafa shi a cikin abun da yake samu. Idan lokacin yayi kuma yana jiran ya samu wannan abun, to wannan yana kawo albarkan dukiya, yana kawo abun da yake tsarkake dukiya. Idan ka lura a yanayin da muke rayuwa a da ana haka, zaka samu cewa wani duk juma'a a gidan shi ana yin waina a toya a bada sadaka, wani zaka samu a cewa duk ƙarshen wata, wani zaka samu duk bayan wata uku yana fidda wani abu na dukiyar shi yana badawa. Abun da ake nufi anan ba dole sai mai kuɗi ba, ba dole sai wanda ya tara miliyoyi ba, ba dole sai gwamnati ba, ba dole sai wani mai hannu da shuni ba, a kai ma a cikin dan abun da ake samu ka wajabta ma kanka, duk in na doki salar ko ko duk in na doki albashi na zan fidda jikka biyu ko jikka uku in yi sadaka, kuma jikkan nan ko jikka uku zan ba wani da wani. Ya zamanto hassusa a kansu cewa idan ƙarshen wata yayi suna jiran su ma a kawo musu rabansu. Wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, suna bada wannan dukiyar ne lis-sa'ili, ga wanda ya roƙa ya tambaya a bashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana, ko ko addinin mu ya halatta mana roƙo a lokacin da dan adam yake cikin bukata. Misali kai balagoro abincinka ya kare kuma babu wanda zai baka, to anan zaka iya tashi masallaci ka ce a taimaka mini, kuma a duk lokacin da bukatarka ta kau, to ba a so mutum ya ci gaba da roƙo, ba a san dan adam ya kasance yana yawan roƙo. Manzo Allah ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce, duk mutumin da yake yawan roƙo za ya tashi a ranar tashin alkiyama an ciccire naman huskar shi. Saboda mi? Saboda yawan roƙo da yake yi. Amma yanzu mun ɗauki roƙo sana'a, wani da shi yake cin abinci, idan ya je wannan fadai ya zamna ya gulma wannan a baya jikka biyu, idan ya yi gaba ya je ya zamna nan ya kai sarar wane, wane ya samu dukiya, wane ya kare, wane ya saki matar shi, a ɗauki jikka biyu a bashi. Bayan roƙo da ya yi wanda shari'a ta hana, kuma sannan ya je ya yi gulma wani ko ya ci amana wani domin ya samu ya yi rayuwa da wannan. To ɗan adam ana son da shi ya kasance mai iffa ne, ana sanya kasance mai yawan kame kanshi ne duk da yana da tsananin bukata. Allah ya ce lisaili wal mahrum, ga wanda yake ake ba, wanda yake roko, wal mahrum da wanda ma ake haramta ma, saboda shi baya roko. Allah yake cewa tahsabuhumul yahsabuhumul jahilu aghniya, akwai wasu talakawa wa'anda yahsabuhumul jahilu aghniya, jahili idan ya gansu sai ya dibin suna da kuɗi. Allah yake cewa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah yake cewa idan wawa ya gansu sai ya dibin kuɗi gare su, saboda kame kai ba su roƙon mutane. La yas'aluna an-nasa ilhafa, ba su tambayan mutane daidai da abin da bai kai ƙwarar zarra ba. To haka ake san ɗan adam, ka kasance mai kamun kai, duk da kana da tsananin bukata ka yi ta gaya ma Allah bukatanka, ka kame bakinka. Allahn da ya ba wancan, idan ka gaya mai shi ma zai baka, idan ma bai baka ba zai tilasta ma wani, kana zamne ya zo ya kawo maka abin. To ba a san ɗan adam ya kasance mutum ne mai yawan roƙo. Allah yake cewa lisa'il wal mahrum, haka kai ma idan Allah maɗaukakin sarki ya hore ma dukiya, kada ka jira sai wanda ya zo ya ce amini. Za ka ji wani a ce mishi yana da dukiya, a ce ga kanan kanan yana zamne, ya ce ai girman kai gare shi, bai taɓa zuwa ya ce a mishi wani abu ba. A ce ga kanan babanka can zamna ba ya da abun yi yanzu, ya ce ai bai taɓa zuwa ya ce a mishi ba, so yake sai ya kawo kanshi ya ƙasƙantar da kanshi tukwana a mishi abun da ake so a mishi. A'a, idan Allah ya hore maka ka zanƙi lura a cikin dangi, a cikin ‘yan uwa, a cikin abokai, wane ne wanda yana da buƙata amma yana da kamun kai, shi bai iya zuwa ya ce a yi mishi. Tana da bukata, kina da abun da za ki taimaka mata, ki ɗauka ki aika mata, ba tare da ta turo miki ba, ta ce miki a yau mun yi sati, ko a yau kwanan mu bibin mu ɗora abinci ba. Allah yake cewa lisa'il wal mahrum, a cikin dukiyarsu akwai abun da suke badawa ga mai roƙo, ga wanda ba ya da roƙo. An tambayi wani daga cikin salaf, aka ce mishi me yake sa albarkan samu, mi yake sa mutum ya danki samun abun duniya? Yake cewa la taruddu sa'ila, yake cewa kada ka maida mai roƙo. Idan mutum ya zo da bukata ta shikka goma, ko da dala ɗari ce ka ɗauka ka bashi, ba raini ba ne, ko da shikka ce ka ɗauka ka bashi, idan babu wannan ka zamnar da shi ka bashi haƙuri, ka ce mai ban ji daɗi ba amma ni ma ba ni da shi, Allah ya baka shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani daga cikin sahabban shi a gehen masallaci ya yi zamna ya yi tagumi. Manzo Allah yake ce mishi me yake damunka? Ya ce wallahi ya rasulullahi, bashi ne ya muni yawa, ban san ma yaya za in biya wannan bashin ba. Manzo Allah ya ce to zan koya ma wata addu'a, idan ka yi ta, in Allah ya yarda, Allah maɗaukakin sarki za ya biya maka bashinka. Manzo Allah ya ce mai idan ka tashi da sahi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasli wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Manzo Allah ya koya mishi wannan addu'a, yace ka yi ta da safe, ka yi ta da marece. Sai gashi ya je yayi wannan addu'a, Allah ya hore mishi ya biya bashin shi, yazo ya ga mu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ake so dan adam, idan ya zo ma da bukata ko da baka bashi ba, ka gaya mishi maganganu mai daɗi, ka lallashe shi, ka gaya mai abin da zai ji daɗi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amma sa'ila fala tanhar, Allah yake cewa ka ga mai roƙo kada ka hantare shi, ko da almajiri ne da shan kai ya zo ya yi tsaye kada ka hantare shi, ka gaya mishi magana mai daɗi. Idan bai ji ba ka kyale shi, idan ya gaji ya tafi shi, amma kai dai Allah maɗaukakin sarki ya hana ka ka gaya ma mai roƙo magana marar daɗi, ko da ko shi ya gaya ma maganar marar daɗi. Allah yake cewa lisa'il wal mahrum, da wanda ya roƙa da wanda ma baya roƙo. Walladina yusaddiquna biyawmiddin, Allah yake cewa masu imani su ne waɗanda suke gazganta ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa inna walladina hum min azabi rabbihim mushfiquna, su ne waɗanda game da azabar ubangijinsu suna masu ɗarɗar. Ɗan adam ko ko musulmi ba a so ya shantake saboda ka zo ka yi tafsiri, ko saboda ka ja baki, ko saboda ka zo ka zamna an yi wa'azi da kai, ka zanki tunanin a ku yanzu ma ku ne ‘yan aljanna, ko ka zanki tunanin a idan an tashi ranar tashin alkiyama ku ne na gaba-gaba. A'a, shi ɗan adam kullum ya kasance a cikin ɗarɗar, yana tsoron kada a je ma ba a karɓa ba.
karatun da akai kada aje ma ba a karba ba zaman da nayi na saurara kada aje ma ba a karba ba to haka ake san dan adam kullun ya kasance cikin dardar wannan dardar din ita za ta taimaka maka kullun ka zan yin aikin alkhairi Allah yake cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una Allah yake cewa su ne mutane waɗanda suke bada abun da suka bada na dukiya wa qulubuhum wajila amma zukatansu suna dardar annahum ila rabbihim raji'una saboda su sun san cewa tabbas za su koma ga ubangijinsu saboda suna dardar kada aje Allah madaukakin sarki bai karba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yakan yi ma Aisha bayani yakan cewa akwai wasu mutane waɗanda su kullun suna alkhairi amma zukatansu dardar suke suna tsoron kada aje Allah bai karba ba Aisha ta tambaye manzo Allah su wane ne Allah ya ce mata su ne wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una su ne waɗanda suna bada dukiyarsu suna sadaka amma kuma suna dardar cewa kada aje ma Allah madaukakin sarki bai karba ba Allah yake cewa inna azaba rabbihim ghayru ma'mun lalle azabar ubangijin su azaba ce wadda ba abun amincewa bace ba a so dan adam ya shantake a duniya yayin tunanin cewa kawai shikenan shi yanzu ya sha ko idan kici tunanin cewa akwai wasu ruddai idan yayi ba za a mishi azaba ba Allah yake cewa walladina hum li furujihim hafiduna su masu imani to su ne waɗanda suna kiyaye farjinsu illa ala azwajihim sai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko abinda da masu ta mallaka na kuyangu ko bayu da aka yi a zamanin da al-imamu sa'adi a cikin tafishin tafsiri yake cewa illa ala azwajihim su ne mutanen da suke zo ma matansu ta inda Allah ya ce sannan ba za su zo ma matansu ba ta duburansu haka kuma ba za su zuma matansu ba lokacin da suke ba su da tsarki lokacin da suke haila ko lokacin da suke jini na nifasi ko lokacin da suke wata al'ada wadda Allah ya hana a kurace su a wannan al'ada to wannan ma idan mutum ya kurace matarsa akan wata al'ada wadda Allah ya hana a kurace mata a wannan to shi ma wannan mutumin zai iya shiga cikin walladina hum ulaika humul aduna sune waɗanda suke ketare iyaka Allah ya ce walladina hum li amanatihim su masu imani masu sallah sune masu amana wanda idan an ba su amana ta kuɗi ko an ba su amana ta magana ko an ba su amana ta wani abu za a zo a samu wannan abun kamar yadda aka ba su wa ahdihim ra'una kuma masu kiyaye alƙawali ne idan yayi alƙawali za yayi kokari ya cika alƙawali koda na lokaci ne a ce mu haɗu ƙarfe 8 da ni da kai mun yarda cewa mu haɗu ƙarfe 8 to yana daga cikin imani kowa ƙarfe 8 ta mishi wannan wurin amma yanzu har wani abu ake cewa rendezvous african a ce ƙarfe 8 babu wanda zai zo sai ƙarfe 9 ko ku wanda ma za ya sa taron shi ba zai zo ba sai 11 to wannan akwai karamci a cikin imanin mutum Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku cika yarjejeniya duk wata yarjejeniya da aka yi da kai ko da ku zama ne na taro a ce a zo lokaci kaza ka yarda za ka zo to yana daga cikin imani a samu mutum yana cika wannan alƙawarin Allah ya ce walladina hum bi shahadatihim qa'imuna su ne waɗanda idan aka ba su shaidu idan aka ce su zo da wannan shaidun domin a yi hukunci suna zuwa da wannan shaidun ba tare da sun canza shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne waɗanda suke ba da shaidu tun kamun a tambaya idan wani abu ne aka yi ana neman miye gaskiya al'amari idan gida ne ko hili ne aka rasa na wane ne ana neman a zalunci wani su ne suke ba da shaida cewa lalle tabbas nan gidan wane ne ko ku lalle tabbas nan dukiyar su wane ce saboda mi saboda su suna da imani imani shi yake sa mutum idan an baya shaida wani abu yayi kokari ya cika wannan shaida Allah yake cewa wa aqimush shahadata lillah Allah yake cewa idan an saka shaidu akan wani abu to ka tsayar da wannan shaidin dan Allah madaukakin sarki duk mutumin kuma da bai tsayar da wannan shaidin ba idan ya tashi ranar tashin alkiyama zai yi ma Allah madaukakin sarki bayani Allah ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafiduna, su masu sallah masu imani su ne waɗanda suke kiyayewa akan sallar su, su ne waɗanda suke kiyaye sallar su, duk abun da za ya taba musu sallah, duk yadda rayuwar yayi dadi, duk yadda hira tayi dadi, duk yadda haraka ta samu kudi tayi dadi, za ka ga cewa ba za su jinkirta sallah ba, ana cikin yi za su gintse su ce aje ayi sallah a dawo. Amma yanzu ka ga mutum ya bude shago, ga shagon shiga masallaci, amma a tada sallah ya aza tafi a gaban masallacin shi, yana a gaban shagon shi, yana bin sautin liman, yana sallah, wannan mutumin ko shakka babu baya da sallah. Duk mutumin da dai kana da damar da zaka zo masallaci, kai ko baka da damar da zaka zo masallaci, babu wanda ya baka damar ka bi sallah a mikro. In baka iya zuwa masallaci kana da larura, to ka zamna kai sallah ka kai kadai, babu wanda ya baka daman ka bi sallah da mikro, saboda idan aka dauke wuta fa an yi ruku'u shikenan an dauke wuta, sai ka yi yaya, ka ci gaba daga inda ka dora koko kai kaka, kaga dole sallar ka za ta samu matsala. To Allah yake cewa wallazina hum ala salatihim yuhafiduna, amma mu yanzu banza banza kawai sai mutum yana zamna a kira sallah ya ce shi ba zai yi ba, kawai shi sai ta karfe biyu zai, kuma yana da damar da zai ta karfe daya, to wannan baya daga cikin masu kiyaye sallah. Ba mu ce sallar karfe biyu ba ta yi ba, ta yi, amma wanda ya yi farkon lokaci ya fi kalada, kuma shi ne Allah yake cewa wa'annan mutanen su ne masu kiyaye sallah. Walladina hum ala salatihim yuhafiduna, babu wani dalilin da za a yi sa a jinkirta sallah in dai ba dalili ba ne ba na larura ta rashin lahiya. Ka duba hayaki ake ana gwabzawa da arna da kafirai, amma Allah bai ba da dama a jinkirta sallah ba. Allah cewa walta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhuzu hizrahum wa aslihatahum wadal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatukum wa amti'atukum fayamiluna alaykum maylatan wahida. Ana yaki ma Allah cewa wasu su zo su yi sallah, wasu kuma su yi gadin su, idan suka yi raka'a biyu su wa'annan da suke sallah sai su dauki makamai, su wa'ancan su dawo su dauki makamai, suna tsare su sannan a salamce sallah. To kai kana gari a zamne, a kofar gidanka akwai lasifika, kawai a kira sallah ka ce kai ba za ka yi sallah ba wai sai ka jira ta karfe biyu, koko kai ba za ka yi sallah asuba ba sai ka jira masu karfe shida, sai hantsi ya waye, saboda akwai yan galgajiyar da suna ganin sallah asuba idan aka yi ta da sauran duguma ba ta yi ba, dole sai ya zamanto hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad, dole sai ya zamanto idan ka ga mutum kana gane cewa wana wannan ne, to a lokacin nan ne ake sallah asuba. A'a, walladina hum ala salatihim yuhafiduna, farkon abun da za a tambayi dan adam shine sallah, dan haka kada mutum yayi wasa da sallar shi, kai wasa da dukiyarka, kai wasa da komai amma banda sallah. Allah yake cewa walladina hum ulaika fi jannatin mukramun, idan mutum yayi wa'annan su ne wa'anda ake karramawa a cikin aljannatayya. Mutumin da bai tsuwa ba yayi raki lokacin da bala'i ya zo, mutumin da lokacin da Allah madaukakin sarki ya mishi falala bai yi kokari ba yayi rowa, mutumin da yake tsaye da sallah ya iya ta kuma yana yin ta akan lokacin shi, sannan mutumin da yake doka a cikin dukiyar shi yana badawa ga wanda ya roka da wanda bai roka ba, mutumin da ya gasganta cewa akwai wata rana da Allah zai ya tada bayu yayi hisabi, mutumin da yake tsoro yake dardar cewa ka aje ma ibada shi Allah madaukakin sarki bai karba ba, mutumin da yake kiyaye farjin shi in dai ba akan matar shi ba, Allah da ya gama zana wannan sai ce ulaika fi jannatin mukramu, wa'annan su ne Allah madaukakin sarki yake karramawa a cikin aljanna. Idan aka shiga aljanna kowa ya shiga, to akwai wa'anda su karrama su Allah madaukakin sarki zai, za a musu abin da ba kowa ake ma ba, za a musu wani tagomashi, za a sanya su cikin wani gidaje wanda wa'annan gidajen ba kowa ake ba irin wa'annan gidajen ya zamna a aljanna ba, shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa'annan su ne ake karramawa a cikin aljannatayya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin wa'anda za a karrama a gobe ranar tashin alkiyama a cikin aljannatayya. Abinda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.